أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زامو دورا كراتمنا ديبة القرائي zamu tashi shafi na 53 shafi na 53 har yanzu muna cikin wannan kara 50 da suke fasali na shama'il nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan Sheikh Yusuf an-Nabhani radiyallahu ta'ala anhu ya lissafo ya jero kana guda 50 idan baitin da muka kwana yake kana ya baka shaharan wa aksara la yukid naran wal aishi tamrun wa ma'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama wata guda ko sama da wata guda la yukid naran ba hura wuta a gidansa ba ma'ana ba dore ginki ba wal aishu abincin da suke ci tamrun wa ma'u dabino ne da ruwa sai a sha shikenan wannan duka zuhud ne irin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana yarda bil aswadaini wa yurdin nasa minhu al bayad wa safara kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarda yana yarda bil aswadaini da dabino da ruwa sune aswadaini sune bakake guda biyu shine dabino da ruwa wa yurdin nasa amma ya bawa mutane wa yurdin nasa minhu sai ya bayar wa mutane albayadu farare wasafara'u da masu fatsifatsi shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake kwanakin nan ba dora abinci a gidansa ba saboda kar kwakwalwarka ta kawo maka kai tsammanin wai tsantsar babu ne a'a kana yarda ya kasance yana yarda tunda kaji an ce yarda ma ka zabi kai wannan rayuwar ne shi yasa kai wannan rayuwar haka wannan wata biyu da ake zauna wata guda ba girki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da hakan ne mana ya yarda duk abin da Allah yayi daidai ne da ya so ya kowace irin rayuwa mai tsada da yayi amma hakan ya yarda hakan ya so shi yasa hakan ta kasance shi yasa ce maka yarda kana yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yarda bil aswadaini da dabino da ruwa wayr din nasa amma ya yardar wa mutane shine ya basu minhu daga gare shi albayadu farare shine zinare wasafara'u da mai fatsifatsi shine azurfa abawa mutane dubban dukiyoyi shi kuma ya zauna haka to hakan ya yarda hakan yake so kana lam yajtami ila dayhi min al-kubz bilahmin gada'uhu wal asha'u kana ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami ila dayhi baya hadawa a gurin sa min al khubzi na gurasa bilahmin da nama a ce ya hada gurasa da nama gada'uhu abincin sa na safe wal asha'u da abincin sa na yamma baya hadawa a rana daya a ce yau da safe ya ci gurasa da nama kuma da daddare ma ya ci da nama a baya hadawa inda safe ya ci babu nama to wataƙila da yamma zai ci da nama amma a ce yau rana ta zo a jere ya ci abincin safe da nama ya ci ma na dare da nama a baya jerawa ba wai tsantsar babu ba a saboda haka ya zaba yayi saboda tawazi'un sa ga Allah da kuma cewa duniya ba komai bace eh shine abin da yake faɗa kana ya kasance lam yajtami baya hadawa da dai a gurin sa min al-kubzi daga gurasa bilahmin da nama gada'uhu abincin sa na safe wal asha'u da abincin sa na yamma kana yafihi an asha'in gada'un wa asha'un bihi yakunu ittifa'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yafihi yana isar masa an asha'in daga abincin yamma yawa kana ya kasance kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gada'un abincin safe yakfihi yana isar masa an asha'in daga abincin yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga dama in ya ci abincin safe to ba zai ci da daddare ba ko kuma in ya ci da dare ba zai ci da sahu ba shine kana ya kasance gada'an gada'un abincin zabe iya kafi yana isa masa an asha'in daga abincin dare ma'ana an ci yau abinci gobe da tsayo an ci abinci da safe to ba zai sake ci ba sai kuma dugo gobe da safe to kaga masu da'awar sunna ta ƙarya ta siyasa to kaga da ya kamata su fara gwada irin wannan abu ya kamata su fara gwadawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi kowa a cikin lamarin sa sai dai ya iya kwaikwayan abin da zai kwaikwaya saboda haka a daina tayarwa musulmi hankali da da'awa wai ta cewa za a yi sunna ka je ka ɗebo wasu abubuwan da mutanen da kake ce musu MBDA su ma suna wasu abubuwan da sunna ne kuma ba za ka iya yi ba to kai ma abubuwan da kake ɗebo na sunna kaga za ka iya yi ka yi su ka bar mutane su zauna lafiya su ma wancan abin da za su iya yi na sunnar ka basu su ma su yi sunnar su kowa ya tasa ba wanda ya isa ya rutsa annabi gaba daya kowa sai dai kwaikwaya abin da ya kwaikwaya wa asha'un sannan abincin yamma wa asha'un abincin yamma bihi da abincin yamman ne ya ku niktifa'u yake kasancewa ya isu ma'ana in ya ga dama kuma sai ya ci abincin yamma ba zai sake ci ba ko duk sai gobe da yamma shine kana mislul miskini yajlisu lil ak limuttak muttak muttaki'an to muttakallahu wala ittika'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mislul miskini kamar almajiri yajlisu yakan zauna e kana mislul miskini wani lokacin sai ya zauna kamar almajiri lil akli a wajen cin abinci fala muttakallahu ba shida muttakallahu shimfiɗa ta cin abinci wanda yake da bugunmu na gida ya gyara ba muttaki'an ba in an ce muttaki'an kishin gida muttakan shimfiɗa ta cin abinci su larabawa da suna yi akwai yar kujera haka da ake yi sai a ajiye ta idan aka kama abinci zaka ci sai ka ɗora abincin akan wannan kujerar to wannan abincin yana kusa da bakinka kana ɗauka kawai kana sawa amma dai a yanzu muttakan din abin da zan faɗa tun da wancan abuwan na Larabawa ne ba mu san su ba muttakan shine dining table wannan ɗan teburin da ake da kujera na cin abinci idan ka je gidajen wasu daga cikin jama'ar mu za ka gani za ka ga an ware wani guri an ajiye wani table an ajiye wata kujera abincinka sai a ɗora maka akan table ɗin ka kuma za ka zauna akan kujera ka ci abinci haka restaurant wuraren cin abinci zaka samu to annabi fala muttakallahu ba shi da wannan dining table din duk da ba dining table suke ba amma dai yanzu in ba dining table din bane ba za mu gane ba to fala muttakallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da dining table wani guri da ya ware yake zama ya ci abinci da wasu abubuwa na musamman wanda za su taimaka wa mutum wajen samun sauƙin cin abinci shi ina fata an fahimta wala ittika'u annan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama ya harde kafa saboda zai ci abinci ka zauna kamar za ka yi wurdi ka zauna ka harde ka zauna ka harde ka harde to shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan zama kana kalmiskini ya jalisu in ya zauna zaman cin abinci yana yin zama ne kamar almajiri lil akali saboda shi fala muttakallahu ba shi da dining table wala ittika'u sannan ko baya harɗewa ya zauna me yasa cin abinci kawai dan durkusawa zai yi a haka zai ci abinci kana yurdihi kullu da'amin halalin waladaihi mahbubatul halwa'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yurdihi kullu da'amin kowane abinci halalin na halal yurdihi annabi yana yarda da wannan abincin yana son sa duk abin da ake ci in halal ne to annabi yana yarda da wannan abincin annabi baya zargin wani abinci in dai na halal ne waladaihi mahbubatul halwa'u waladaihi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam mahbubatul halwa'u daga cikin abubuwan son sa akwai abubuwa masu zaki shine irin su alawa da sauransu abubuwa masu zaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abubuwa masu zaki kana yahawalluhu mutabakhan wa shayyan an yasarin wa misluhu dubba'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yahawilluhuma yana son nama daga cikin abinci da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana son nama tabakhan kuma naman wanda za a dafa wa shayyan da wanda za a gasa Annabi yana son naman da za a gasa da kuma wanda za a dafa Annabi yana son nama kenan kaga dama ai abu biye ne nama kan ko a dafa ne ko a gasa ko ashe ana soyawa ko to kana yahwil luhuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son nama tabakhan wanda ake dafawa wa shayyan da wanda kuma ake gasawa anya sari kuma fa cikin sauki eh anya sari cikin sauki ba ba wai za a nace ne wai dole sai an ci nama ma ba wani yaji an ci Annabi yana son nama sai ya ce to shikenan ko bashi bari yaje shi ya siyo nama a'a anya sari cikin sauki in Allah yayi budi harkoki suka ja kaga an dan samu canji sai ka dan ware su kudade kuma kaje ka siyo nama ka kawo da kai da iyalanka ku ci ku koshi shi yasa ce maka anya sari ba wai alinci ba za ka yi ba kaji cewa Annabi yana son nama ka tattara jarinka kai ta cin nama da shi har jarin ya kare ka ce wani ya da jarin kai kare ka ce ai sunna kai wata sunna naji Annabi yana son nama ne kullun na tashi a kasuwa sai naje na ci nama a'a malam ba haka ake ba shi yasa ce maka anya sari cikin sauki eh ran da Allah ya kawo budi a cikin da ba san ba kuma shikenan a hakura kuma Allah ya kawo wata wa misla hadduba'u hakan nan kuma kabewa Annabi yana son kabewa wa misla hadduba'u hakan nan irin misalin su kabewa amma wannan adduba'un kabewa ne amma anan kawai formula da zamu dauka duk abubuwan da suka shafi irin ƴan uwan kabewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so irin su kabewa kaga ai haihuwa suke irin wannan irin su kankana da sauran waɗannan abubuwa na nabatat tsire-tsire haka da suke fitowa shine wadduba'u da kabewa amma dai kabewar da ita da dangoginta irin su kankana da sauran su kaga ta suna kama kana hawiya hawi ba'dul buquli kama jaa aw min hasham maru wal hinda wal hindaba'u wal hindaba'u kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hawi yana son ba'dul buqula sashin mabunkusa kasa shine kamar amunan misali kawai zan yi kamar munan misali mabunkusa kasa kaga kamar irin su geda kaga tono su ake irin su gujiya kaga tono su ake da su da waɗannan kirkire irin waɗannan abubuwan mabunkusa kasa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son irin waɗannan abubuwa eh kana ya hawi bukula kama jaa kamar yadda abin yazo kamar yadda abin yazo a hadisi wa min hashkam maru daga cikin abubuwan da Annabi yake so akwai ashammar wal hindaba'u da hindaba'u shi wannan shammar din nau'i ne na kamar ciyayi amma misali zamu da shammar da hindaba'u duka bamu da su anan duka mu bamu da su anan da shammar da hindaba'u amma anan abinda zamu dauka ya bamu formula sai mu dauka mu ci gaba da amfani da su shine ashammar nau'i ne kamar a ce irin su kokwamba kaga su ma sun tafi ɗan uwan su kankana kenan su wannan ko shamar bangaren abin da ya shafi dai kamar ciyayi ne irin kamar irin su kokwamba irin su salak na fatar an fahimta da wannan nau'in waɗannan abubuwa kamar na ciyayi haka wanda ake ɗan zubawa a abinci wannan layin kamar abin da ya shafi vitamins shine dai amma misali fa muke ba wai ina cewa shammar din shine irin su kabeji su salak bane a'a nau'in su ne nau'in irin su misali a ce kabeji irin su salak irin su kokwamba da makamantan waɗannan abubuwa na ciyayi ciyawa kuma abinci to duk shi ma na shammar da hindabawun da yana cikin nau'in to daga cikin annabi abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so akwai irin waɗannan danyin kayayyaki eh kana ya hawi ba'dul buqul ya kasance yana son sashin mabunkusa kasa kama jaa kamar yadda yazo wa min hashammaru a cikin sa akwai shammar wal hindaba'u da hindaba'u kana ya hawi zubdan bitumrin wa min ma kana ya hawi bidiku wal kissa'u kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hawi zubdan yana son nono bitamrin da dabino akwai kwadan da suke yi sai a dauki dabine sai a zuba su a cikin nono ko mai zubdan shine kamar mai ko man shanu haka nau'in dai wannan nono ne kana ya hawi zubdan ya kasance yana son mai bitamrin da dabino nono ne ake hadawa da dabino da mai a cakuda su guri guda su zama wani irin nau'i ne na abinci to kana ya hawi zubdan bitamrin ya kasance yana son mai da nono da dabino wamin ma kana ya hawi daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so albidiku akwai kankana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kankana wanda yake da bugunmu na gida ya gyara nan ma na manta bangaren shammar din nan shammar shi ma a gyara shammar ne bugunmu na gida ya gyara shi wannan munjayen akwai karfi a kansa shammar shi ma nan bidik ba badiki ba bidik badin wasalante koma kasa dan masanin kuma a sa masa shadda bidiku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son kankana wal kissa'u da kuma kissa'u shi ma nau'i ne yan uwan waɗannan danyin kayayyakin ne na ba mu dai a baya formula wanda zamu gane albidi kankana kaga kankana kabewa kaga duk kaga nau'i guda ne irin su kabeji kaga duk danyin kayayyaki ne su salak amma fa ba wai ina cewa kabeji da salak din da Annabi yana so ba a'a kawai misali nake bayarwa irin jinsin su ne eh kana ya hawi bidika annabi bidiku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son kankana walki sa'i da kuma kissa'u shi ma nau'i ne dai na kayan marmari din kana ya hawi azbal miyahi fayasta'azibu bihi min biyutihi saqa'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hawi azbal miyahi yana son ruwan dadi yana son ruwan dadi baya son ruwan zarfi kana ya hawi miyahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son ruwan dadi saboda rahama ga halitta mutum ba zai gane azabar da take cikin ruwan zarfi ba sai ya je inda ruwan dadi yake wahala zaka samu wasu wuraren ma ba a sharwari ruwari jama baya shawuwa to kana ya hawi azbal miyahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son ruwa mai dadi sai ka dauko karshen baiti as-saqa'u wanda yake debowa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa shine as-saqa'u kamar kace mai shayarwa amma ana nufin sahabin da yake debowa annabi ruwa as-saqa'u sahabin da yake debowa annabi ruwa saboda ya san annabi ruwan dadi yake so to as-saqa'u sahabin nan da zai nemo wa annabi ruwa fayasta'azibuhu yana nema masa ruwan dadi ne min buyutihi daga gidajensa abinda kin da buyutihi dinan gidajensa ma'ana inda ake diban ruwa in korama ce to buyutihi kenan shine gidajen saboda ruwa ana diban sa a wurare da yawa ana diban sa a korama ana diban sa a rafuka ana diban su a rijiyoyi ana diban su kuma a idanun ruwa haka da sauransu to as-saqa'u mai debowa annabi ruwa fayasta'azibuhu yana ne fayasta'azibuhu yana nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan dadi min buyutihi daga wuraren da ake diban ruwa shi wanda yake da bugunmu na gida gyara ba min buyulihi ba min buyutihi yawa ba na nunin bane min buyutihi a kara daya ya zama ta kana ya hawi sharaba ma an washadan fa huwa lil jism lazzatun wa shifa'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hawi sharaba ma'a yana son ruwa daga cikin abubuwan sha yana son ruwa mai dadi wa shahadan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shahadan shine a ce zuma yana son zuma amma kamar a wata lugar yawanci sun fi cewa fara zuma haka mai kyau shahadu eh ma'ana yana son zuma mai kyau shahadan duk da za a iya yi idlakin ta akan zuma amma wani lokacin sukan faɗi shahadan da zuma kamar farar saka zuma mai kyau tacacciya wanda babu datti a cikinta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son shahadan zuma mai kyau tacacciya fa huwa lil jismi ita zuma da ruwa na dadi lil jismi sun tabbata ga jiki lazzatun abubuwa ne masu dadi ga jiki wa shifa'u kuma waraka ne kana fawqa al'asi hasiri yarquduhu zuhudan aw adimu khushiya bi lifin wada'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarqudu yana yin barci zuhudan saboda tsantsar zuhudinsa da gudun duniyarsa fawqa al'hasiri yana yin barci kan taburma
annabi yakan kwanta kan taburma aw adimu wida'u a matsayin shimfida yakan kwanta akan taburma a matsayin shimfida aw adimu khushiya bilifi aw adimu ko kuma fata khushiya da ake cika ta bilifin da kaba akwai wata shimfida da suke tasu ta mutanen dadin fata za a samu in aka samu fata cikin fatar kuma sai a sassaka kaba sai a dinke ta sai ya zama sama fata kasa fata tsakiya kuma kaba kamar yanzu in kamar mutumin da yake yankokin mu musamman in aka yi noman shinkafa kaga ana yin katifa ta bunu sai ga an dinka buhuhuna sai a cika ta da yayi musamman irin na shinkafa to su kuma a larabawan a lokacin su kuma katifar da suke yi kamar dai yanzu wannan irin dai katifar ya tamu ta yanzu kenan ta bunu ta ciyawa zaga an dinka buhuhuna fatar buhu sai a cika ta da ciyawa sai a dinke ta haka to su ma dadin suna yin irin tasu amma su tasu a madadin wannan buhun su kuma fata ne a madadin mu yanzu muna dure ciyawa su kuma kaba ake sawa a tsakiya sai a sa kaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwanciya a irin wannan abun kwanciyar saboda zuhudinsa saboda alama abubuwa ne na kwanciya kamar na talakawa to annabi sallallahu alaihi wasallam duk da girman sa shine shugaban duniya da lahira amma yakan kwanta a irin wannan abun shimfidar da in ka gani ka san na talakawa ne kana haza shirashihu wa minasu fi disarin yakuna fihi alqita'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa haza shirashihu wannan shimfidar sa ne minasu fi disaru yakan kasance wannan abin ya zama sufi shimfidar sa wa minasu fi disaru wani lokacin yakan yi mayafi disaru yakan yi abin lullubi minasu fi na sufi shine wani mayafi ne wanda ake yin sa da gashi yakan yi lullubi da shi yakunu lgida'u lullubi yakan kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallam bihi da wannan abu mana wannan dai nan na maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan amfanin da ake ganin su kamar na talakawa ne to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zuhudin sa yana yin amfani da su inna manama yazkuru maulahu ta'ala wa numuhu igfa'u innama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barci yazkuru maulahu yana tuna ubangijinsa zai zo kwanta in ya kwanta shin fadarsa yana zikirin Allah har ya barci ta'ala madaukakin sarki wa numuhu barcin annabi sallallahu alaihi wasallam igfa'u rinsa ido ne mana baccinsa baya nauyi baccinsa baya nauyi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam koda yayi barci idan ne yake barci amma zuciyar ba ta barci saboda haka duk wanda yayi barci yakan fita a control dinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam koda yayi barci to duka tunaninsa da komai yana tafiya daidai ba abinda ake yi annabi bai sani ba koda annabi ya kasance yana barci a inda muke dauka barci misali da za a zo ana yin wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam duka abinda ake yi yana ji yana gani in ya tashi duka zai bada labari shine nomuhu barcinsa igifa urinsa ido ne a zahiri yana barci amma duk abin da ake ya sani baya fita a control dinsa kana yastaykizul kaseera min al-layli yusalli wala lasumatun wala lasumatun lariya'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yastaykizul kaseera yakan farka mafi yawa min al-layli daga dare yusalli yayi sallah lasumatun babu jiyarwa wala lariya uku babu riya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya kwantawa barci tun daga dare har gari ya waye a in ya kwanta yayi barci sai kuma ya tashi ya sallah kuma ya kwanta shine abin da yake gama annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwantawa ya kwane na barci a in ya kwanta yayi barci yakan tashi kuma ya sallah wallahu ta'ala a'lam